double O. Way me at
it. With a bit, baby.
I don't go to journey.
One minute.
But you want to get Angola Amaria. Ga Amaria. Make out the Ushiria. But you want to get Angola Amaria. Ga Ogana. Yes, let me go. Aba Amaria. Kitaka Sanude. Aba Amaria. Kitaka Sanude. Aba Amaria. Kitaka Sanude. Aba Amaria. Kitaka Sanude. But you want to get Bari wake ango da amaria ga oganan ya sallame kowa
sanuwa ban yi goda sata mai da hannun kyauta garinta ko wata mata da mijinta amma dai wata ta fi watanta inda kare a jibare inda dai an yi kure alahu ne za ya zare goma rana da dare masu tare kar su tare Kepi da MT4, meja da yangana, anga du 44 Gwaru mu tashe mu yi girgiza mu dan sallami kowa
da kyau ga ushiriya ke da ango za ku kafa zuriya halaba da zaman lafiya anti lalle ji amarya ai daren yau na ku ne limitin ki da biyayya ko me zai yi yau ki shirya ya jariri ya inyanya ya yi yanyanya inya mini yanyanya ari ya ce wayo kaina alhamdulillahi auren suna aka kulla wai ya zibillahi Allah ya raba ku da ya fitina gidadi gidan ku babu rigima amin amarya kirgisa ki ba su firgita kaga ango ya shigo kaki fita ku yi zaman ku ki mishi fifita soye nama bayya ci cincinga zai fita kaki bayya fita kene mai gida kene mai gida
ni mata ku ci girma
ai mata a ci girma
kuma ku bar san ku ji gulma
eh a bar